بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول قول ياق الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤمن صفيا تلهدي بشين تقص قوتا شعبان شكرا da 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 15 ga watan 5 a shekara ta 2016 lissafin miladiya. Yau bi idhnillahi ta'ala zamu dora inda muka tsaya dangane da karatun da muke na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darussan da muke dauka a ciki daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Malam Safi Rahman Al-Mubarak Furi, wanda dama muna kokarin mu ga cewa mun gama shi insha Allah kafin Ramadan. Da kamar zai ga mutum da nisa ma kafin Ramadan din, to amma dai da alama za a gama shi insha Allah iya kafin Ramadan din, sai zama darussa nan biyu kenan ina ji insha Allah, ko da Allah za mu kare shi insha Allah ta'ala. Muna fata Allah ya amfane mu da abinda muka karanta a ciki, musamman kuma darussan da suke cikin wannan littafi. Ba dan shi kadai ne littafin sira ba, akwai littafai da dama da malamai suka yi na sira, amma kasancewar shi muka karanta, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu amfanin abin da muka karanta a ciki. Za mu tafi a inda muka tsaya wancan kan ina ne, har yanzu dai a cikin bayanin siffofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ya takaita mana su, ko cikin siffofi guda biyu, bangarori biyu, da na halittar jiki da kuma na dabi'u na halaye. To ba mu zo kan na dabi'un halaye din ba, abin da ya rage mana kaɗan ne a ciki, ko a cikin wancan kai na maganar halittar jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani baiti, ina jin shi ne za mu tashi, ko maganar Abubakar radiyallahu ta'ala an yawa. Wancan da ya gabata maganar Aisha radiyallahu ta'ala anha, bayansa to shi ne yake cewa wa kana abubakirin idha ra'ahu yaqulu, sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance in yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kance aminun mustafa bil mustafa bil khairi yad'u ka daw'il badri zayalahu dhalamu. Sayyidina abubakar ya kan faɗi wannan kalmomi na baitoci, ko in ce baiti guda ɗaya, yana cewa aminun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amini ne, amintacce ne, musamman mun san babbar amana da Allah ya bashi ita ce amanar wahayi, wanda ya bashi wahayi na Alkur'ani kuma ya isar da shi yadda ya bashi ba tare da ragewa ko karawa ba, babu amana da ta kai wannan. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya sifantu da amana tsakaninsa da mutane, ba ai wani dan adam mai aminci mai riƙon amana irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma shi mustafa bil khairi yad'u, mustafa ne shi, ma'anar mustafa zaɓaɓɓe, wanda Allah ya zaɓe shi daga istifa'i. Istifa'i shi ne ka zaɓi wani abu ka sanya shi gare ka na musamman. To Allah maɗauki ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana cewa mustafa, ana cewa mujtaba. Har yanzu akwai mujtaba da mustafa, duk ma'anarsu ɗaya, wani istifa'i wani kuma ijtiba'i, duka kuma ma'anarsu a ikhtiyari da tafdili. Allah maɗauki ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin sauran halitta, a tsakanin sauran ƙabilu, a tsakanin sauran al'umma, ya fifita shi sama da kowa ya zama nasa. Bil khairi yad'u, da alheri yake kira. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kira da sharri ba, kiransa gaba ɗayansa alheri ne daga farkonsa har ƙarshe. ka daw'il badri kamar hasken wata yayin da yake ka idan matakakken wata zayalahu dhalamu ay faraqahu dhalamu wanda duhu ya kaushe masa domin ba a haduwa tsakanin hasken wata da kuma duhu indai akwai badr ya zama badr sosai cikakken wata to ba za ka samu kuma duhu tare da shi ba shine ma'anar zayalahu zayala bi ma'ana faraqa ya rabu da shi wannan dai yana cikin baitoci ko kalmomi masu kyau da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yakan fada dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana umaru haka nan sayyidina umar yunshidu qawla zuhairi yakan rera maganar zuhair ibn abi sulma wani daga cikin shu'ara'u al-ahd al-jahili yakan fadi wasu kalmomi fi harim ibn sinan da ya faɗe su ya yabi wani mutum ana ce masa Harim ibn Sinan shi Zuhair din ya faɗe su ne dangane da wancan mutumin sunansa Harim ibn Sinan yana yaba masa to sayyidina Umar kuma yayi dauko wannan kalmomin yake yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai yake cewa law kunta min shay'in siwal bashari kunta al-mudhi'a lil-lailati al-badr law kunta da a ce kai yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min shay'in daga wani abu yake asalin sa kenan na halitta siwal bashari ba mutum ba inda ba mutum bane yace kuntal mudhi'a da kai ne wanda aka sanya aikin ka shine ka haskaka daren albadr ma'ana a madadin wata kai ne mai haskakawa saboda haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomi ne shi ma na yabo da sayyidina Umar kan faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kulu sannan kuma yakan ce kadalika kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ya faɗi wannan baitin na Zuhair sai ya ce to haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu ma'ana yayi amfani da baitin ne ya kafa hujja da shi sai ya ce to yadda kuka ji Zuhair ya faɗa dangane da wannan mutumi Harim ibn Abi Sinan ko ibn Sinan to haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun san mawaka shi Zuhair a matsayinsa na mawaƙin jahiliya yakan faɗi abin da ya so ne na irin yabon da ya ga dama ga wanda yake kyautata masa ko kuma da kowane mawaƙi yake a kowane lokaci yakan faɗi kalmomin da wasu gaskiya ne wasu kuma sun wuce iyaka dangane da mutum to nan kuma sayyidina Umar ya amfani da wannan kalmomi da aka yi amfani da su ga wancan mutumi ya yi amfani da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne fi kowa cancantar ma a gaya masa irin wannan kalmomi tunda daidai ne abin da aka faɗa a ciki ma'ana inda ba mutum bane da shi Allah zai sa ya rika haskaka a gaba ɗaya ma duniya a madadin wata to shi kuwa mutum ne yadda Allah ya zabe shi nan kuma shine mafificin abinda Allah ya zabe shi ya zama wa kana idza ghadiba to ci gaba dai da bayanin dabi'a ta halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fishi ransa ya baci ihmarra wajhuhu sai kaga fuskarsa ta yi ja galibi mutanen da suke farare dama ai haka suke bakin mutum shine ba a ganin wannan alamar ja a fuskarsa ko amma idan mutum farin fata ne da shi farar fata ce da shi to idan ransa ya baci nan da nan ga da kuma tun da ina ne sun yi ja to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai fuskarsa ta yi ja yayin da in ya fushi ko wani abu ya bata masa rai yace hatta كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان كأنما كيكاتي فقئ أنتاتي شنو فقئ أماسو أنتاتي كما أسي قلجي أماسي شنو معنى عصيرة معنى سد فقئ دا عصيرة معنى سد كيكاتي أنتاتي في وجنتيه أكما تنسى قدابيو لنا داما دا نهبو saboda tsadar jan da fuskarsa take yi kai ka tsammanin an sa hannu ne an matso habbar rumman ya'ya daga cikin kwaya da take cikin rumman inda ka san rumman abin sha dan itace na rumman ai akwai dan kwaya a cikinsa to wannan kwayar kamar ita aka tatso daga cikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wuri yake ja kaga ko ina ne aka samu jikin mutum ko aka matse shi adama na yin ja to kai ka dauka wannan abun aka tatso daga jikinsa saboda irin jan da yake yi a fuskarsa irin sai bace larabci akwai iya kwatance sai ce wa qala jabir ibn samura jabir dan samura ai dai kun gane wancan ko yau yace Jabir ibn Samura shi kuma yana cewa kana fi saqihi wato kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da humushatun ma'anar humusha shine diqqatun wa latafatun ma'ana sirara ne ba irin mundirmin nan bane masu sirinci amma kuma siraran da suke da munasaba da jikinsa kun gane mu akwai wani da zaka ga kafafunsa timotima haka daga kafa ko to annabi sallallahu alaihi wasallam nasaba haka bane masu siririnta ne amma siririntan kuma ba tsalala yadda suka saba masa wurin jikinsa ba indai ku kumanta ba mun karanta sauran jikinsa mai karfan kashi ne mai budaddan jiki ne a wasu wurare ko ba haka ba to irin wannan jikin abin da ya dace da shi na kauri shine aka dora masa mun fahimci abin ma'ana dai abin da yake so ya fada shine ba irin manyan kaurin nan ne da shi ba amma madaidaita ne da shi wanda suka dace daidai da girman jikinsa ka san zaka ga wani yadda Allah mutuke kan halice shi sai kaga a saman sa yana da kiba kasan kuma sai kaga kaurin sirya ko yau to ba haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani zaka ga a saman sa siriri a kasa kuma kafafunsa masu karfi to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka jikin nasa daidai wa daidai yake yadda jikin yake haka aka sa amma kuma ba za ka kira shi mai katuwar kafa ba kuma mai tsigiyar kafa ba duk kace da latafa munasiba lil jismi kamar da malamai suka fassara abin da ake nufi Allah sa an fahimta wannan kenan sai ce wa kana la yadhhaku wannan shi ake nufi da humushatun mun gama ne sannan yace wa kana la yadhhaku illa tabassuman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyalkecewa da dariya sai murmushi shine tabassu irin kyalkecewa nan ana yi ana taka kafa ana faduwa ana munjidawa ana buga jiki annabi sallallahu alaihi wasallam baya mutukar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake murmushin da aka yakan bayyana hakwaransa akwai wurare da dama a cikin hadisi zaka ji ana cewa hatta badat nawadijuhu har sai da wato abin nan tamarinsa suka bayyana yayi dariya ya dai bude baki akwai tabassum akwai kuma zahir din yakan yi amma kuma matukar abin da zai bayyana shine hakwaransa ba tare da kyalkecewa da fita daga yanayi wanda aka san shi na nutsuwa ba sai ce wa kuntu Jabir ibn Samura yace na kasance idan nazartu ilaihi qultu inna kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Jabir yace nakan ce akhal al-ainain wa laysa bi akhal yace inna kalli shi sai in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idaninsa kaman ya sa kulli ba kuma kullin ya sa ba kullin idaninsa in ka kalle shi kamar an sa kullin ne ko da bai sa kulli ba saboda kyawun da Allah madauke wa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Jabir ibn Samura wa qala Umar ibn al-Khattab har yanzu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wa kana min ahsanin nas faghra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun mutane hakuri wajen hakuransa yafi kowa kyan hakuri al-faghr wasu malamai sun fassara shi da abubuwa biyu zan iya cewa wasu sun ce abin da gini kamar da na ambata cewa hakuri mana jerin hakuransa suna da kyau kwarai da gaske ba za ka ga wani mutum da Allah ya jera masa hakware suka yi kyau irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani shi ake nufi da fagara in ji wasu malamai suka ce kuma ma'anar fagara ana nufin wato tsarin bakin buɗin bakin yadda Allah ya sanya bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin asalin sun kalli ma'ana ta lugha ta fagara shine kofa wato mafi kyawun kofa a jikin mutum bakinsa mun fahimci abin to wanda Allah madaukaki yayi masa kofa wanda ta fita kowa kyau shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka ce kuma in aka ce sadar ana nufin baki to wannan ya hada da kyan bakin da kyan lebatun mana kyan lebe da kuma kyan hakware da tsarin yadda harshe ya zauna a tsakanin hakware duk waɗannan abubuwan sun shiga cikin abin da ake nufi da fagara din a wannan fassara din cewa ana nufin kofar baki wannan kuma suka ce hakuri ake nufi suna nufin dai wato hakuri an dai fahimci abu shine in ji manzon anji sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu manzon allah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi fagra qala ibn abbas abdullahi dan abbas yana cewa kana aflaja finyataini manzon allah sallallahu alaihi wasallam hakuran sa na gaba akwai tafliji akwai wusuliya shine aflaj tafliji shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata yi ko mutafallijat an kun san hadisin ko mutafallijat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata masu ƙara gashi da masu yin wushiriya wanda ba ta da wushiriya ta rika daukar wani abu tana sawa a tsakanin hakoranta tana ta tutturawa domin ta yi wushiriya ta yi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da asalin wushiriya ta asali wanda ba artificial ba ma'ana haka Allah madauki masa domin wushiriya alama sai ita ma ta kyau a jikin mutum amma sai abin da ake da wushiriya ko yau to annabi sallallahu alaihi wasallam inji abdullahi dan abbas shi haka ya kasance aflaja as-siniyataini idza takallama in yayi magana ru'ya kan nuri sai a hango wannan wushiriya ta saka man haske a bakin sa yakhruju min baini sanayahu kamar haske ne ke fitowa tsakanin hakoran sa yace sanaya ana nufin hakoran gaba hakore na gaba wa amma unquhu amma wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka bari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da aka bari kuma kowanne abu anan addini ne duk abin da muke karanta annan sunan sa ne addini sunan sa kuma sunna kamar da muka sani ta'arifin me ake nufi da sunna a gun malaman hadisi ko nan ce me ake nufi da sunna suka ce ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin ko aw taqririn aw wasfin wasfin din kuma guda biyu khalqiyin to shine wannan muke aw khuluqiyin ko kuma na dabi'a to kowanne sunna sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bambanci dai shine in an ce sunna ka gane akwai sunnar da ilimin ta kawai ake so ka sani ba aiki da ita ba kamar wannan magana halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani aiki zamu ba illa mu san ta mu yi imani da ita ta yadda kada wani ya zo ya karyata mana ko ya kawo wata sifa ya dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda yake ta saba ma wannan abin da aka sani shi da abin da ake nufi wata kuma ma'anar ta kai aiki da ita akwai sunna ta al'ada akwai sunna kuma wanda take ta ibada malamai dai sun yi magana a wurare daban-daban wannan ba shine mahallin ta ba to wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake yace faka annahu jidu dumyatin kai ka dauka wuya yace jid da unuq ma'ana su daya yace jid daga shi a qur'ani ba fi jidha hablum min masad ko wuyan ta akwai hablum akwai igiya min masad ta kaba ta wuta wannan zancen matar Abu Lahab kenan kamar da Allah madauki ba mu labari a qur'ani nan dai na faɗi wannan ne saboda ku tuno ma'anar kalmar jid to ma'anar jid shine wuya to shine yake cewa amma unuquhu amma wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ka'annahu jidu dumyatin kamar wato wuyan sura ne sura ana nufin tsana da aka yi min al'aj daga haurin giwa shine al'aj aka yi tsana mai kyau ai da wuya ko to amma wannan bangaren sifar da aka siffanta aka kamanta da wannan ta bangaren hasken wuyan da ake sa masa kamar hasken azurfa shi yasa yake cewa fi safa'il fiddati a haske nasa da gare-gare dinsa irin na azurfa kai ka dauka azurfa ne haka wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kyansa da haskensa kamar yadda wannan yake na itsana in an yi saboda kun ga ai babu wani a jikin itsana da yake yin ta aka yi kuma in an yi ta daga haurin giwa kun san haurin giwa haure amma san haure haƙuri yau wannan haƙuri ai ana yin abubuwa masu tsada da shi shi yasa yake da tsada to daga cikin abubuwan da ake yi duk abin da ake so a yi shi mai santsi yayi kyau to akan dauko a yi shi daga wannan ajiki to dumiya da aka yi ta ko tsanin aka yi ta da wannan tafi kowace kyau shi yasa aka siffanta wannan wurin da ita saboda kyan wuyan da santsin da yake da shi mun fahimci abu to shine aka kamanta wannan kyan da yake da shi kamar haske irin na azurfa na irin wannan dumiya din to haka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kyau irin wannan tsari din da santsin jikinsa da kyawun jiki da taushin jiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai an fahimta yace wa kana fi ashfarihi atafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yake wannan mun karanta a baya ko zan tambaye ku me ashfar mun karanta a baya kuma ina da hakun rubuta na ba leƙatu bane ashfar ana nufin gashin ido yawa gashin ido eh gashi dai na ido wannan gashi da yake ai murfin ido na sama akwai gashi da yawa ko to wannan shi ake ce ma ashfar to annabi sallallahu alaihi wasallam ashfar din sa a cikin su akwai aqafun aqafun bi ma'ana tulun suna da tsawo ku duba a baya in karanta shi yasa nake ce waɗannan kalmomin ku rika rubutawa a gefe ba ji kawai ba ji ne ba za ka rike ba saboda karfin su da wato ba larabci ne da akan amfani da shi yau da kullum ba in kun duba tun farkon shafin farko da muka dauko a sifatu wal akhlaq yayi magana akan wannan wa fi ashfarihi waqafun atan waqafun ya fada farkon magana a fakara ta biyu ko inda yake cewa qalat ummu ma'badin al-khuzaiyya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko yace wa hiya tasifuhu li zawjiha hina huwa حين مر بخيمتها مهاجرة ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة ولم تزر به سألة وسيم قسيم في عينيه داعج وفي من أشفاره وطف وطف دعطف دكما وطف بما نصده على نفن قوله معنى دي قاشم إذن سميزوني hanna ga mana a baya ce ai yana daga cikin abin da mutane sukan so a halittar mutum a ce zaka ji mace ma ake siffantawa da kenta sai a ce ai masha Allah gashin idanta sun fito sosai suna da tsawo alama ce ta me ta kyau to haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gashin idansa mai tsawo ne shine wa fi ashfarihi waqafun ko atafun وفي لحيته كثافة اجيمن سكوما اكوي دهو جيمو ني مي نوي معناه مي كوري نكي سو نشي جيمو ني وند يكي مي كوري اي با هكا يكي سالا سالا ايرين نا ين تشاينا دا ين ماليزيا با داو متانن تشاينا ماليزيا زاكو جيمو سو وني ني هكا زاكي سيرا هكا كمان زري هكا دورا كو سو تو با هكا ونن بن جيمو ني با كثيف با amma da zaka ga da na larabawa da na bakaƙen mutane kana samun kasafa a jikinsa ko wani shi ake nufi da kasafa din ma'ana a gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kauri wa kana wasi aljabini ko haka ne goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai fadi ne wato yana da fadin goshi har yanzu sannan kuma azajjul hawajibi fi ghairi qarnin bainahuma sannan hajibin sa hajib ana nufin gira to girarsa azajju azajju shine ay mutaqawwis ma'ana wacce take tayi baka wannan shi ma mun yi shi a baya ko mun kuma ta ma'ana girar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka layi take ba idan da ka duba ka gani wanda zaka samu girarsa haka kawai haka straight zaka ga baya kyau ko kila ba ka ce ka taba ganin wani haka ba galibi da ma mutu kawusa su to amma kawusin in ya zama ya fi fitowa to ya fi kyau to shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yake kamar tsayuwar wata farkon fitowar sa to a kife ba a buɗe ba wani shi ake ce ma ai kawusu ko kamar da ka samu baka yadda baka take yace to haka a gidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kamar da ne ambata in ka kalli da za a ce za ka zana a fuskar mutum kawai ka zana layi straight haka akan wurin girarsa ai zaka zai kyau ko ba zai kyau ba zai kyau ba in dai har bai zama yadda Allah ya sanya shi dinnan da kausin nan ba to haka ba zai fita da kyau ba to haka kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyau shi yasa ya zama har ya cancanci a kira shi da azaj ma'ana ya yi wannan doro na baka amma sai ce fi ghairi qarnin bainahuma ba tare da wani kaho tsakaninsu ba ma'ana ba su gwame sun hade ba ma'ana wannan gidar ta dama bata hade da ta hagu ba akwai tsakani shine ma'anan wannan karni gwamewa ba tare da gwamewa ba sai ce aqlal irnaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsinin hanjinsa mai tsawo ne al-irnu shine tsinin hanji da tsawo da kuma tsine ita ma alama ce ta me kyau a siffar mutum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake aqna in an ce aqna ana nufin mai tsawo al-irnu kuma shine wannan tsinin hanji din karshen hanji mutum ko wanda ya taba karshen hanjin sa ko to wannan wurin shine ake ce mai irnu in an ce aqna ana nufin mai tsawo duk inda dai mutum hancin sa ya zama mai tsawo ne ai ana cewa yafi kyau akan wanda yake hancin sa haka yake a dude misali mun fahimci abu to dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake shine mafi kyan halitta to lalle kuwa mafi kyau din nan shi za a bashi sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahlul khaddain sahlu al-khaddain ma'ana amlasuhuma khaddin sa mi amike yake kuma tun sa mi kakke ne mi ake nufi da wannan mi kakke wanda laysa fihi nutu'un wa laysa fihi khifad shine ma'anar abinda ake nufi da wannan sahlul khaddain babu wani abu da ya bankaro irin bankararren cheekbone da zaka ga misali wani a fuskar sa zaka ga kashin fuskar ya fito waje sosai ko wani kuma zai kaga fuskar kumatin yayi rami to Annabi sallallahu alaihi wasallam an nasaba haka yake ba babu fitowar da yawa babu ramin da yawa haka yake stretch babu wani kwana-kwana a cikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan sifar shi ma shine ma'anar sahal din anan sahal anan tun amlas eh abin da ke miƙaƙe laysa fiha nutu'un walan khifadu na al-khaddain al-khaddu shine wajna shine dai ma'anar da ake nufi da kuma min lubbatihi ila surratihi sha'run yajri kalqadibi wannan shi ba mun musu shi amma yana da wani suna mun fade shi ba suna kalma daya sai aka fassara mana shi da wannan shine muka karanta matsayin al-masraba kun tuno al-masraba yau al-masraba shine wani gashi da yake tsakanin wuyan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magan ce dama labba qulubba shine nan kwarmin nan na wuya na saman kirji to daga nan har zuwa cibiya akwai wani gashi siriri a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa a nan wurin min lubbatihi ila surratihi sha'run akwai wani gashi yajiri da yake gudana kalqadibi kamar dan siririn itace shine alqadib kamar dan karamin reshe na ishe in ka dauko shi dan karami ba reshe babba ba ba kuma tsinke ba in dai kace ka san reshe dan kirare na ishe yau to kamar wannan siriri haka yake a tsakanin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wato cibiyarsa laysa fi batnihi wala sadrihi sha'run ghayruhu a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kirjinsa ba wani gashin banda wannan ma'ana banda wannan babu wani gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kirjinsa waɗannan abubuwa kun ga wani hadisi ne wani waki fadin wannan Ibn Abbas su Ibn Abbas yan gida ne da shi aka yi wanka ko kun ba kuma ta ba yana cikin masu zuba ruwa na wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka babu mamaki duk ganin waɗannan abubuwa daga Ibn Abbas haka nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk za su ga waɗannan wuri kuma kun tuna kissar wanda lokacin da aka yi yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zungure shi bai sani ba ko mun karanta a nan yake ce masa ya rasulullahi ka ji min ciwo gaskiya a ƙidini a bani dama in rama ko yace shi ma a bude ciki dan ya rama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude masa cikinsa dan ya rama abin da ya masa ku duba fal adalci irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yayi ya rama bai rama ba sai kama ya sumbaci ya ta kisan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma kun ga dama ce da za a gano ya cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kirjinsa babu wani gashi banda wannan da aka ambata a wato shine al-masraba din tsakanin saman kirji da kuma cibiya laysa fi batnihi wala sadrihi sha'run ghayruhu ash'aru dhira'aini wal mankibayn to amma kuma yana da gashi a dhira'in sa shine nan tsintsiyar hannu da muke cewa ko daga gwiwar hannu zuwa tafi sai ake ce masa dhira'i yau ko ana ce masa sa'idain duk ana fadin sunan sa haka nan kuma wal mankibayn da kafada daidai saman kafada sa akwai gashi da kuma nan hannunsa akwai gashi amma a kirjin dai banda wancan babu mun gane wurin sai ce mene a sawa'ul batni was sadri zaka ga wasu mutane Allah ya halice su ko kaga kirji a sama sosai ciki kuma ya kwadal a ciki wani kuma sai ya tumbi kirjin yayi baya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sawa'ul sadri wal batni ne shi shi da kirjin da cikin haka suke a miƙe straight mana ba mai tumbi bane ba kuma kirjinsa ya bunkuro gaba bane cikin ya koma ciki haka yake daidai wa daida shine ma'anar wannan sawa'u al-batni was-sadri masihu as-sadri 'aribuhu haka nan kuma kirjinsa masihun masihun nan ana nufin amlas shi ma a miƙe aribuhu kuma yana da fadi babu wato kwane-kwane a kai sannan kuma mai fadi ne shine aribuhu masihu sadri aribu sadri maimakon a ce aribu sadrin shine aka cire aka sa aribuhu ai aribu as-sadri mun gane larabcin guri masih bi ma'ana mene amlas ma'ana miƙaƙƙe tawilu zandi to kun ji wani sunan har yanzu na tsintsiyar hannu inda ake daura agogo ana ce masa zandi ba zindi ba zandi wurin daura madaurar agogo to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wurin nasa ma'ana tsintsiyar hannunsa mai tsawo ce shine tawilu zandi yana da tsawo a hannunsa rahabur rahati tafin hannunsa yana da fadi arraha shine wannan wurin mun san akwai shi waɗannan mun ga abu shi tafin hannu ya kunshi abubuwa biyu akwai shi ake ce makaffu baki daya samansa yana da asabi su ne yatsu to ƙasan kuma har zuwa ƙarshen tsintsiyar hannu shi ake ce ma arrahatu to rahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahibun ne mai fadi shi tana da fadi tana da wayalwa shi yasa suke cewa idan mutum ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji cewa namiji ya rike ba hannu ne dan mitsitsi daga zaka iya ritsa shi ba in kuka gaisa yana da karfin hannu ta yadda ba dama ka siffanta shi da malalaci ba dama ka siffanta shi da siffa ta mace misali mun fahimci abu saboda wannan fadin raha din nasa shine rahibu ko rahbu ar-rahati sannan kuma sabtul qasabi haka yasa anan sabtu sabtu shi ma ana nufin a miƙaƙƙe miƙaƙƙen ƙashi al-qasab nan ana nufin ƙashi da ya kunshi ɓargo suna cewa ƙasusuwan jikin mutum nau'i biyu ne ma kana maftuhan yusamma lawhan wa ma kana fihi mukhun yusamma qasaban duk ƙashin jikin mutum iri biyu ne duk wanda yake yana da wani fadi a bude to ana ce masa lau kamar yadda muke cewa allan kafada ko an san allan kafada ne da bahaushe ma haka yake kiran sa ko to kuma duk inda yake a rufe yake akwai bargo a ciki to shi ake ce ma qasab to kasusuwan jikin manzo Allah sun haka suke sabt ma'ana mai kakko mai kakko mun fahimci abu yawa duk inda kashi misali kashin kauri kashin cinya kashin hannu nan dantse duk waɗannan akwai bargo a cikin su ko to shi ake nufi da qasab ibn al-athir shi anasa ba qasab yasa ba abinda ya ruwaito asab ya fassara asab kuma yace abinda ake nufi shine sa'idaihi wa saqaihi shine hannayensa wato tsintsiyar hannu da kuma ƙaurinsa ma'ana tsintsiyar hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaurinsa masu tsawo ne shine ma'anar sabt in ka fassara shi da asbu to waɗancan abubuwa biyu in ka fassara shi da qasbu ana nufin ƙashi na ɓangarorin jiki wanda yake akwai ɓargo a ciki Allah sai ana fahimta sannan yace khumsanul akhmasaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafafunsa masu kulmi ne ba waɗanda in yana tafiya gaba ɗaya suke taba ƙasa ba shine wannan khumsan ai mun wannan mun taba zancen sa ko har mun gwada har wani ya daga mana kafar sa yau kafar da idan aka ajita za ku ga gefen ta nan baya taba ƙasa to wannan kafar ta fi kyau a jikin mutum za ku ga wani tasa flat haka take ko yana taka duk inda ya taka zaka ga nan din sa ya bayyana to wannan ba akhmas bane idan ya zama yayin kurmin nan shi ake nufi da akhmas to haka kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take shine ma'anar khumsanul akhmasaini al-akhmasaini an ce akhmasaini saboda bangarori biyu ne khumsan din kuma wasfi ne na mubalaga yau mubalaga ce kaiwa matuka ne shi ma na shi khumsan ne na akhmasainin sa Allah sai an fahimta sannan yace menene sa'ilul atrafi ko yawa sannan shi sa'ilul atrafi ne ma'ana mumtadduha mana bangarorin jikinsa gabobin jikinsa duka masu fadi ne da tsawo ba haka suke gundur-gundur ba kamar da muka karanta ina jin anan ne wani lokaci ana siffanta wani mutumi gajere aka ce kai an ma'ana kamar an maida wani bangarensa cikin wani bangaren ko wannan alama ce da Balarabe kai amfani da ita wajen siffanta gajeren mutum domin idan mutum ya zama gajere ne sosai kai ka dauka tatse shi aka yi sai ya zama kasan ya taho jikin saman saman ma ya taho jikin kasan aka takure shi aka yi condensing ɗinsa misali inda ana iya faɗin haka ko yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi jikinsa ba aka yi shi ba ko ina miƙaƙƙe ne yadda zai zama akwai cikar kamala ta halitta da kuma kyawun diri sai ce idza zala zala qal'an yadda yake shine in yana tafiya shine idza zala in ya gushe daga inda yake zala qal'an yana dauke kafan ne baki daya baya jan kafa in yana tafiya mana in yana tafiya takawa yake irin tafiyan namiji kuma ya daga kafa shi da abinda ake nufi da wannan ba jan kafa yake ba na alamar malalaci ko alamar marar lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam idza zala zala qal'an gaita ya fassara mana wal qal'u raf'u ar-rajul min al-ard inda al-mashi bi quwwatin raf'u ar-rajul kai ba rajul ba raf'u ar-rajul dauke kafa min al-ard daga kasa in kana tafiya inda al-mashi yayin tafiya bi quwwatin kuma idan mutum yana tafiya da karfi yake tafiya ai kaman tafiyar sojoji yake ko ana daga kafa a aji to wannan shine tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ta namiji ba jan kafa talaqaqu haka kamar da marar lafiya ko kuma malalaci yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yaqtu takaffiyan yana taka kafafunsa takaffiyan ai mutamayilan wannan shi ma mun yi a bayan muku banta ba yana mai karkata zuwa gaba yana mai karkatowa zuwa gaba ma'ana karfinsa yana gaba in yana tafiya gaba baya tafiya yana bankarewa baya takaffiyan shine kana tafiya karfinka yana gaba kun fahimci zan san wani alama ce ta namiji wanda ko yana tafiya yana sakin baya ko ne kasaita ta girman kai ko kuma lalaci mun fahimci ai wannan ko to shine wannan takaffiyan menene shi yaqtu takaffiyan wa yamshi haunan yana tafiya kuma a hankali ta nutsuwa haunan nan yana da alaka ne da nutsuwa wa ibadur rahman alladhina yamshuna menene على الارض منه هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام تو وين شيء هونا هونا معناه cikin sakina da waqar akwai nutsuwa da kwanciyar hankali ba bagam bagam irin wanda ke so ya nuna ko girman kai ko karfi ba amma cikin nutsuwa amma kuma ba sifa ta malalata ba komai dai idan kai daidai wa daidai yafi daidai Allah kara masa daraja وقال انس وان يا ابندا ابن عباس يا امبتا كينن عند مالمي يا دكو شي daga khulasatu siyar sannan ya fassara kalmomin da dai mun riga mun ji su ko wa qala anas anas ibn malik radiyallahu anhu wanda shi ma mun san matsayin sa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gida ne sosai mai hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما مسست حريرا ولا ديباجا علينا من كف النبي صلى الله عليه وسلم إذا بن تبتقوني الحريني ديباج سلك ban taba taba wani irin wadannan abubuwa da alharini da silk irin wannan mun san silk ne da tufafi mai taushi din nan in za ga ana rufe kushin da shi ana ga wannan kuni mai taushi to wannan yace tunda nake ban taba taba irin wadannan abubuwan da naji sun fi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taushi ba kuga bayan wancan karfin to kuma hannu ne mai taushi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba taba wannan alharini da dibaji wanda ya kai kaffi wato tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kun ga ba yana nufin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam alharini bane ko menene tashbihi ne yawa kamantace ne yani kamantawa ne domin balarabe in zai kamanta maka abu mai taushi da me yake kwatantawa da alharini ne da dibaji to in ko kana son ka taba abu ka ji taushi to yace shi dai bai taba abin da yaji yafi komai taushi irin hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga a da lokacin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai kowa so yake wata dama ta same shi ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hannu da shi shi yasa kuma ya ba da damar shi ake hannu da shi shi ba irin sarakunan da sai dai ka durkusa bane ko shi sai dai ka durkusa zamanin yanzu sai dai ka durkusa a durkusa a durkusa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yafi kowa daraja amma mika hannunsa yake ya mika hannu ya ba kowa da yaro karami da babba ko ba kaskanci bane harka ce ta me mu yanzu da muke harka ce ta al'ada ba ta addini magana ce ta al'ada sai ga mutum har yana jin ya za a yi mawa ne dan karamin yaro ma in ba shi hannu sai ba wani abu hasarar ladan musafa kai in kana son ladan musafa ka mika hannu ga yaro karami da babba akwai lada na musamman idan ka ba da hannu aka yi musafaha da za ka samu kai ko ba za ka ce ba ka bukatar lada a wurin Allah ko Allah ma kake samu da shi sai ce wa qala anas ma masastu hariran wala dibajan alyana min kaffi annabi sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu rihan qattu aw arfan qattu wa fi riwayatin ma shamamtu ambaran qattu wala miskan wala shay'an atyaba min rihi aw arfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba sunsunar in shaki kanshi ai shine sunsunawa ko yau ban taba shakar wani kanshi rihan na wani kanshi qattu tunda nake a rayuwa kwata kwata au arfan wannan babba bai ko kwantan mai riwaya ne rihan ya fada ko arfan domin kuma ana su da al arfu ba al irfu ba ba kuma al urfu ba al-irfu daban al-arfu daban al-urfu shi ma daban al-arfu nan ana nufin kanshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamu labari ko ya ga mana a wani hadisi cewa duk mutumin da yayi ilimi domin ya ja hankalin mutane ya tara jama'a ya zama ya samu mabiya ko kuma domin ya rika jayayya da malamai ya nuna ya iya duk wanda yayi ilimi domin wannan to lam yajid arfa aljannati ba zai sai kan wato sansani kanshin aljanna saboda rashin ikhlasin sa wajen neman ilimi to na yayi amfani da arfu anan wurin to shine na kawo misalin sa ne al'arfu anan ana nufi mene rihi wato kanshi a yace bai taba jin kanshi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati a wata riwaya yace ma shamamtu ambar ambar wani nau'i ne na turare har yanzu ana nan akwai shi ana sayarwa akwai oud za ku ji ana cewa akwai oud akwai kuma ambar to nau'i ne daban-daban na turare to yace ban taba sansanar wani ambar wani turare wala miskan ko miski shi ma kuma nau'i ne na turare wala shay'an atyab ko kuma wani abu ma dai mai kanshi wanda yake atyab min rihi wanda ya kai ya ko a ce yafi kanshi au arfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kanshin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai kanshi to bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qala abu juhaifa wannan hadisin wancan da muka karanta na Anas yana cikin Bukhari abu juhaifa shi ma yana cewa akhadtu bi yadihi la kama hannunsa hannuwa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rike hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wada'tuha ala wajhi sai na dora hannun nasa akan fuskata na dora shi akan fuskata inji Abu Juhaifa fa idha hiya abrad min al-thalj yace wallahi ya fi kankara sanyi ya fi kankara sanyi sanyin sa shine abrad min al-thalj wa athyab ra'ihatan min al-misk kanshin kuma yafi kanshin al-misk wannan ba wai saboda ya sa wani turare ne wani nau'in turare da ake kawo masa shi kadai ido da ake kawo sana kuna kyauta abu misali a kawo masa ya sa gube dan san muku ba ba haka bane shi haka kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke dabi'ar sa domin Allah madaukaki bai sanya shi da wata dabi'ar da wani zai ji wari har ya kiyamace shi ba kiyamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ko dan haka Allah bai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu da wani zai ji shi yace kai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya fadi wata magana ko shi ya ji wari ko makamancin wannan Allah zai hana wannan abu shi yasa koyaushe idan kanshin sa yake a dabi'a ta asali ba saboda sa turare ba tare da cewa kuma yana sa turare din idan yana fadar cewa daga cikin abin da aka sa mun na kusan sa a duniyar nan taku da ya tashi makwatanta saboda ya nuna duniyar bata dame shi ba sai sai hubbiba ilayya min dunyaku abinda aka mafi sa abinda aka sa mun sansa a duniyar nan taku abu biyu ne ce da mata da turare Allah madauki ya sanya masa son waɗannan abubuwa biyu sallallahu alaihi wasallam to haka yake a tabi'ar sa wa aqyabu raihatan ko min almisk sai ce wa qala jabir ibn samura jabir ibn samura yana fadi a وكان صبيا yana karami lokacin yace yana karami masaha khaddi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa mun kuma tuna shine khadd ya shafa kuma tuna fawajadtu li yadihi bardan sai na samu wani sanyi ma'ana naji wani sanyi a tafin hannun nasa aw rihan ko wani kanshi كأنما أخرجها من جونة أبطال كي كان شيء يفتو ده هنني دقا جكر ميسيد تلالي جونة أبطال جونة شيني جكا ود ميسيد تلالي ميتلن تلالي يسن يتلالي أشكي كتب جين ميسيد تلالي جكا ستنا والي كما قوهنو كسا كوي يياو أشكي كما كتاكو كومي با إنك فتو ده شيني زي كان شي زي to shine abinda Jabir ibn Samura yake kwatantawa shine junatu abba wani malami yayi wata lecture da ya sanya mata wannan sunan yana kwatanta halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gudun duniyarsa sunan lecture ma kenan junatul abba saboda ya kwatanta halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'arsa da kyan halinsa da kanshin sa da komai nasa mai kyau sallallahu alaihi wasallam ma'anan juna dai kun gane ko shine wi'a'i wi'a'in jaka ko mazubi da mai sai da turare yake sanya turaren da yake sayarwa mun san kuma turare galibi kwarewa wajen maganar iya hadi ne ko akwai wanda zaka an hada wani da wani a tada wani kanshi daban ko to ina ga in aka hada daban-daban kuma a cikin jaka guda kaga irin kanshin da zaka ji daban yake shi yasa malamin ya siffanta mu abu sai ka rasa kuma wani abu daban da zaka faɗi ina kace junatu attarin an gama zancan kanshi to sai ce wa qala anas haka nan dai anas yana cewa to Allah sai ko ya matsu wa qala anas anas ibn malik yana cewa ka anna araqahu al-lu'lu'u yace gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce lu'lu'u ne saboda kyallin da yake gumi in ya fito daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalat ummu sulaimin mahaifiyar Anas tana cewa huwa min aqyabi tibi shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min aqyabi tibi yana cikin mafi kanshin turare mana in ka samu turaren da fi kowanne kanshi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kanshi kun ga nan ba ana zancen me yasa turaren ba a shi kansa turaren annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kanshi inji ummu sulaimin a matsayin ta na wadda ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wa qala jabir haka ne jabir yana cewa lam yasluk tariqan fayatba'uhu ahadun
إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه. دي قلنا الأنكرنتون الأنكرنتون جادر يكي سوى لم يسلك طريقا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيتقب وتهنيا بقى يبو وتهنيا يبو ونك لنبو يبو ونك براهم قلوا إذا كفتني أنا قلوا ko ya bude wani titi ko wani iri ne bai taba bin wani wuri ba wata hanya ba illa afa yatba'uhu adu kuma ya zama wani ya bi shi a baya illa arafa annahu qad salakahu sai fa sai ya san cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya inda ya wuce ka biyo wurin to zaka san cewa ya bi ta nan wurin sallallahu alaihi wasallam saboda me yace min tibi arfihi saboda kanshin wato mana kanshin sa mana saboda dadin kanshin sa yawa min tibi arfi saboda dadin kanshin sa au qala ko kuma min rihi arqihi ko kuma saboda wato kanshin gumin sa gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanshi ne da shi ba wari ne da shi ba in san wasu mutanen Allah halice su da warin abin nan da ake cewa ko warin jiki shine har mai ake ce maka warin kashi mana ji wani likitan kashi yana cewa babu wani abu mai suna warin kashi yace rashin tsafta ne kawai amma tsakani da Allah shi abin da la'alla zai fada tunda shi likitan kashi ne la'alla abin da yake nufi warin ba daga kashin yake ba daga dai wani abu yake ta hanyar gumi da dabi'a ko ni ko ya sa turaren sai ka ji wani abu da wari yau to amma in dai mutum ya san yana da wannan to rika daurewa kuma yana mutaba'a da yawan sa turaren zai rage masa wannan damuwa din wani kuma ya ko ya sa turare ko bai sa turare ba ka jiwari tare da shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko ya sa turaren ko bai sa turaren ba turaren shi haka yake zai ce wa kana baina katifaihi khatamun nubuwati tsakanin kafadinsa anan khatamun nubuwa yake katif mun san shi ne kafada akwai ta dama ko akwai ta hagu to a tsakiya a tsakani anan daga sama anan ne khatamun nubuwa din sa yake sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa mithlu baydatil hamamati gurgudan girman wannan khatamun nubuwa kamar kwai na azbiya ko na tattabara kwan tattabara ya girman sa yake amma san shi ne ko garmi to daidai wannan girman haka girman wannan stamp din na annabta haka yake a kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba har shi sai da aka kwatanta mana ko su Salman al-Farisi ya za su faɗi wannan ko yana cikin alamar da ya gani lokacin da ya gani ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta shine yake cewa ina ne yushbihu jasadahu yayi kama da jikinsa mana ya saje da jikin wa kana inda naghidi katifihi al-yusra jum'an inda naghidi ay a'la shine naghidi daidai saman kafadar sa al-yusra ta hagu jum'an akwai dunkule al-jum'u al-arabi abinda ake nufi shine ka dunkule hannunka shine ka suratul kaffi kaman dunkule kafin ka tara da yatsunka waɗannan da babban yatsa da sauran guda hudu ka haɗe su wuri guda ana cewa kai abin da ake kira al-jum'u me muke karin sa da Hausa dunkule ko yawa to kamar haka akwai wani abu kamar daidai wannan girman a kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi khiyalan akwai wani abu kamar kaluluwa shine khiyalan alama shi ake nufi wannan ce khiyalan ina abin da muke samu a jikin mu da muke cewa tawaddar Allah ko ai kowa zai ji wani wai wanda aka same shi a tsakiyar jagon hannun sauran aljanna ne ko amma zai an dena faɗin wani ne to wannan irin alamar ai akan samu a jikin mutum kakan samu wani wuri wasu Allah ya halicce su da wani wuri sai ka ga yayi baki a jikin su ko har gashi na tsurowa to wannan shi ake ce mu khiyalan to akwai irin wannan khiyalan din a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ka amsal sa'alil ka amsal as-sa'alil daidai kamar kwatancen as-sa'alil as-sa'alil jam'in su'ulul ne su'ulul shine wannan abu da nage mana tudun abakin da zai tsuro daga shi mun fahimci abin to ana ce masa khiyalan din alama ana shi ake ce nufi da shama gashin da ya fassara mana akwai kasar muka je can kasar nan ya ce min asaban ya ce sahih muslim ko sai ce annazibu shine a'la al-katif wa jum'an ay mithlu jum'i al-kaff huwa khiyalan shi kuma jam'u khalid wa huwa ash-shammatu fil jasadi alama ajikin mutum wa sa'alil shine jam'u fu'ulul shine khurrajun dan tudu da zai fito ya kunu bi jismil insani a jikin mutum naci'un da zai dan bankaro sama shine naci'un salbun mai dan tauri mustadirun kuma round to shi ake nufi da wannan wanda ne kage na ga mana dai cewa zaka goni yana da shi baki har wato gashi yakan fito a jiki to akwai irin wannan a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a kansa ne aka sa masa wannan khatimun nubuwa din mun fahimci abin to Allah ya kara mana fahimta daga dole nan zamu tsaya ko lokacin yayi kuma sanan da mun kare abin da ya shafi wannan siffofi na halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu tashi akan sa nan gaba shine kamalun nafsi wa makarimul akhlaq dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu daure insha Allah ya zama darasi biyu kenan ko ina jin darasi biyu a za a darasi biyu kafin ramadan insha Allah ko yau insha Allah dai ba za a dade kamar wannan ba saboda wannan kalmomin nasa ne daban ko ga yadda suke kalmomi ne masu karfi kuma ba waɗanda kuka saba ji da amfani da su ba shine zai jawo wajen bayanin su har a doki wani abu na lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da salati Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar sa da tafarkin sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah yayi mana dukkan musifu da damuwa Allah ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan ƙasa ta mu dukkan abin damuwa Allah yayi mana Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba mu tawfiki dunyan wa ukhra wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk